نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين تجب ذكراتنا مكيا ونلتهم يا بركة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تارد شرحنا على العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ساتي دي قباتا منا تكن شرحنا حديث النعمان بن بشير قبانا هكنا يومنا شابقي قوتا ربيع الآخر هجر رمضان صلى الله عليه وسلم نادى الدبو كوهدو أفضل hudu da watan Rabiul Akhir hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1445 wanda ya daidai da 17 ga watan 11 miladiya na da 2023 sati da ya gabata muna cikin hadisin sharhi hadisin Nu'man dan Bashir wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi inda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna li kulli malikin hima ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال متفق عليه ورواه من طرق بألفاظ متقاربة حد شرح ونا حديث يا جبات كمان دي مالي بياني منا كان جبا inda yake cewa thumma qala alayhi salatu wassalam ala wa inna himallahi maharim akan wannan gaba muka tsaya shine fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara wa inna himallahi maharim gandun Allah shine abeban da ya haramta Allahu azza wa jalla ahata shari'ata bi siyajin muhakkam malan na cewa Allah madaukaki ya kewaye shari'ar shi da danga wadda ta zamanto ƙwararra kewaye wanda ya zamanto ƙwararren kewaye ne hama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ban jin fi musibatina akhlifna khairan minha nam qala hama kullu shay'in muharram يضر الناس في دينهم ودنياهم ودنياهم الله مدوككي يا كانجي دكان ابن دا يزمانتو حرام ني يا حرمتا مس يضر الانسان وند يكي توتد دا متن في دينهم توتد دا متاني ا cikin addinus ودنياهم دا دنياس واذا كان الشيء مما تدعو النفوس اليه شدد السياج حوله a lokacin da abinda raina buƙatar shi na kira na marmari ya zuwa gare shi to sai Allah madaukaki ya tsananta wannan danga ko kewaye sai zo Allah sai kawo matakan da mutum zai kiyayu ko kuma kai ya je Allah kai aikata wannan abubuwa da Allah madaukaki ya haramta qala unzur masalan inna zina malam yace kai tsokaci ya zuwa zina wal iyaz billah Allah madaukaki ya kiyaye ta qala az-zina sababun sababuhu quwwatu shahwa wa dha'fu al-iman kai tsokaci ya zuwa zina misali Allah ya kiyaye yace zina sababin shi karfin shahwa ne shawar mutum ta zamanto tana da karfi wa dha'fu al-iman kuma da rauni na imani idan wannan abubuwa biyu suka ga mutum sai zamanto mutum na ya sai kai ga yin zina lakinnan nufus tad'u ilai sai dai rai na marmari na kiraye zuwa ga wannan zina li'annahu jibillatun wa tabi'a domin zina abu ne shawa abu ce wanda Allah madaukaki ya halicci mutum da ita haka tabi'a ce ba sha'ala haulahu siyajan yub'idu an-nasa an sai Allah madaukaki ya sanya katangu ko kan danga ko kan giya wanda mutane za su yi nisa daga aikata shi fa kana sai Allah madaukaki ya ce wala taqrabu zina kadda ku kusanci zina walam yakul wala tazinu Allah bai ce ba kawai ka ku yi zina mataki babban mataki na farko na kangewa daga zina shine kadda ku kusance ta qala wala taqrabu zina yashmalu kull dhari'atin tusilu ila zina min an-nazri wal-lams wal-muhadatha wa ghairi dhalik wannan hani game da kusantar zina ya kumshi dukkan hanyar da za ta kai ga zina kama tun daga kallo da shahwa da hira da abin da ya kama da haka kadhalika riba haramahu Allahu azza wa jalla haka riba Allah madaukaki ya haramta ta walamma kanatun nufus tatlubuhu lima fihi min al-fawaid harrama kull dhari'atin ilayhi haka lokacin da riba rayuka suna neman cin riba ran mutum na so ya ga ya ci kazaman riba koda ta bangaren riba ne ba halaka ba saboda akwai amfani sai Allah madaukaki ya haramta dukkan hanyar da za ta kai ga a cin riba fa harrama al-hiyala ala riba wa mana'aha sai Allah madaukaki ya haramtar da dubaru wadda za ta kai ga a cin riba kuma ya haramta ta shi yasa aka haramta bai'ul ina ko kuma aka haramta misali cinikin da mutum iya bukata ya zuwa kudi ya san in yaje dan wajen dan kasuwa wani ba zai bashi wannan bashin kudi ba yanzu sai yi dubara sai ya ce to yanzu a saida min shinkafa misali ana saida ta misali shi jika 15 sai a saida mai wannan shinkafa jika 15 kuma sai ya ce wa mai wanda ya saida mai dan kaso to nawa zaka sai ya tabbata karya shi zai sai ya ce to na sai ta 14 yanzu ka ganin riba dubara ce aka yi maimakon ya ce yanzu ga jika 15 amma jika 16 zaka kawo yanzu sai a yi dubara sai sai da mai ita a jika 15 kamar yadda ake saida kuma sai koma ya sayi kasa da wannan kudi kuma ba wani zai sai shi zai sai to sai zamanto wata dubara ce aka yi ta cin riba a wannan to sai Allah madaukaki dukkan irin wannan hanyoyi sai ya haramta su wa hakaza ja'ala Allahu azza wa jalla lil maharimi himan lahu tamna'u an-nasa min al-wuqu'i fiha haka Allah madaukaki ya sanya katanga ko dangogi game da abeban da Allah madaukaki ya haramta wanda za su hana mutane zuwa afkawa cikin ta thumma qala sallallahu alaihi wa sallama sannan manzo Allah wanda tsira ya Allah da mu cin star tabbata a gare shi ce ala ku saurara wa inna fil jasadi mudgha a jiki dai akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasadu kullu idan wannan tsoka ta nagartu ta zama ta kwarai to jiki gaba ɗayan shi sai ya nagartu ya zama na kwarai wa idza fasada al jasadu kullu idan ta lalace to jiki gaba ɗaya sai ya lalace ala ku saurara azala sallallahu alaihi wasallam yace wahiyal qalb ita ce zuciya mudgha tsoka ce ya'ani qit'atu lahmin saghirati biqadari ma yamdu'u al-insan ai tsoka ce gulgudan kamar kace tsoka ce karama wanda gulgudan mutum iya iya tamnata lakin sha'nuha azim sai dai al'amarin ta mai girma ne hiya allati tudiru al-jasad ita ce wanda take juya jiki ita take tuka jiki idan salahat salaha al-jasad kullu idan ta nagartu to jiki gaba ɗayan shi ya nagartu wa idan fasadat fasada al-jasad kullu idan ta lalace jiki gaba ɗaya ya lalace laysat al-ayn wala al-anfu wala al-lisan wala al-yad wala al-rijl wala al-kab mala yace ba wai hannu bane ba ba hanci bane ba ba halshe bane ba ba hannu bane ba can ba ido ba ba hanci ba ba halshe ba ba hannu ba ba kafa ba wala al-kab kuma ba anta bace ba wala ghayruha kuma ba wannan ta bane min al-a'dha na bangarorin gabbai innama hiya al-qalb wannan gaba ita ce zuciya wali hadha kana ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama yaqul dalila haka manzala wanda sai da Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yake cewa Allahumma muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik ya ubangiji mai jujjuya zukata to ka tabbatar da zukatanmu amsa addininka Allah karka karkatar da zukatanmu amsa wannan ya zuwa wani addini kuma bayan addinin Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik ya mai birkita ko jujjuya zukata to ka karkatar da zukatanmu ya zuwa da'aka Allah madaukaki kuma wannan manzala sallallahu alaihi wasallam iya yawaita wannan addu'a fal insanu madaru salahihi wa fasadihi ala alqalb mutum tushen nagartar shi da lalacewar shi a bisa zuciya ne wali hadha alayka ayyuha almuslimu an ta'tani bi salahi qalbika mala yace ya kai dan uwa musulmi wajibi ne akan ka ka kula da nagartar zuciyarka fa salahu zawahir wa amalul jawarih tayyib mala yace nagartar abin da yake waje haka da ayyuka na gangan jiki abu ne masu kyau walakin na sha'nu kullu sha'nu fi salahi qalb sai da dukkan al'amari al'amura dukkan su suna nan a cikin nagartar zuciya da qulullahu azza wa jalla anil munafiqai Allah mai girma da buwaya na fadi game da munafikai wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim Allah na cewa idan ya cewa manzon sallallahu alaihi wasallam idan ka ga munafikai to jikin su zai burge ka saboda sun ci sun koshi sun sa sutura mai kyau wa in yaqulu tasma' liqawlihim idan suna fadi kana saurara da zuwa abinda suka fadi domin sun iya magana halshen su halshe ne dogo sun iya magana sai dai wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum min al-hay'ati al-hasana wa husni amal al-jawarih wajen bangaren kyawun jiki da kyautata aiki wa idza qalu idan suka fadi qalu qawlan tasma' lahu min husnihi wa zakhrafatihi haka dai idan suna fadin magana zaka saurara saboda magana ce wanda aka kawatar da ita lakin qulubuhum khariba wal iyaz billah sai dai zukatansu zukatu ne rababbu rogazazzun zukata wal iyaz billah ka annahum khusubun musannada kai ka ce shishi ne ya ce wanda aka jingina ta wanda bata iya rike komai bata dauka rumfa ko abin da ya kama da haka laysa fiha khair zukata ne wanda babu alkhairi cikin ba'atani ya abdullah bi salahi qalbika mala ya ci gaba dai da yin wasiya yake cewa ya kai bawon Allah ka kula da nagartar zuciyarka wanzur qalbaka hal fihi shay'un min ash-shirk ka binciki zuciyarka akwai wani bulbulin shirka a cikin shi a cikin ta hal fihi shay'un min karahati ma anzalallah ka binciki zuciyarka akwai wani abu na kyama abinda Allah madaukaki ya sabka هل فيه شيء من كراهه عباد الله الصالحين a zuciyarka akwai wani abu na kyamar bayin Allah nagartattu hal fihi shay'un min al maili ila al kufar ka binciki zuciyarka akwai wani abu wanda a kalkashin shi akwai karkata zuwa kafirai hal fihi shay'un min mawalat al kufar ka binciki zuciyarka a cikin ta akwai wani abu na soyayya da kafirai hal fihi shay'un min al hasad ka binciki zuciyarka akwai wani abu na hasada hal fihi shay'un min al ghil akwai wani abu cikin zuciyarka na kaita hal fihi shay'un min al hiqd akwai wani abu na zuciyarka na wanda ya zamanto akwai kaita dai can gul ko na sata da zamba aw ghairi zalika min al amrad al azima haka nan da wani abun da ya zamanto kuma baya ne na tututtuka na zuciya masu girma kathira wadda suka zamanto masu yawa fa idha kana fihi min zalika fatahhir qalbaka min hadha malaiki cewa idan akwai wannan nau'i na abubuwa wannan to ka tsarkakar da zuciyarka daga wannan wa asliha ka gyara ta fa innal madar alai domin dukkan makoma tushe to akan zuciya ne yake qala fala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur Allah madaukaki na nuna al'amari na zuciya afala ya'lamu yanzu mutum bai sani ba idza bu'thira ranar tashin kiyama idan aka tada shi bu'thira ma fil qubur afwan aka huddar da abin da yake cikin kaburruka wa husila ma fis sudur kuma aka bayyana aka fitar da abeban da suke cikin zukata hadha fi yawmil qiyama malai ce wannan a ranar kiyama ne al'amalu yakunu 'ala al-batin fi ad-dunya al'amari na kasancewa a boye a nan duniya sai dai kuma a lahira al'amalu na bayyana fi ad-dunya al'amalu 'ala adh-dhahir shi kuma a duniya ana lissahi ne da al'amari akan zahirin aikin mutum malana illa zawahirin nas malai ce ba mu da wani hukunci sai abinda mutane suka bayyana abinda aka gani tare da su na bayyane lakin fil akhirati al'amalu 'ala al-batin sai dai kuma a lahira al'amarin ya koma ne zuwa zukata aslaha Allahu qulubana wa qulubakum Allah madaukaki ya nagartar da zukatanmu da zukatanku wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa yawma tubla sarair ranar da za a bincika a jarraba abiban da aka boye yani tukhtabaru za a binciko a jarraba albawatin zukata faman kana min almu'minina zahara imanu wanda ya kasance na daga cikin mu'minai sai imanin shi bayyana waman kana min ahli nifaqi wanda kuma ya kasance na daga cikin ma'abuta munafici zahara nifaquhu sai munaficin shi bayyana wal iyazu billah Allah madaukake kange mu idhalika aslih qalbaka ya akhi dalila haka ya kai dan uwana ka kyautatar da ka nagartar da zuciyarka la takrah shay shari'at Allah kada kai kyamar shari'a Allah madaukaki wala takrahu ibadallah as-salihin kada kai kyamar kai kiyayya da bayin Allah nagartattu wala takrahu ayi shay'in mimma anzala Allah kada kai kiyayya da wani abin da Allah madaukaki ya sauka fa inna karahiyataka li shay'in mimma anzala Allah kufrun billahi ta'ala domin kyamarka da wani abu komun dan kankanan shi na abinda Allah madaukaki ya sankas to wannan kafirci ne da Allah madaukaki wa dalil ala adami imanik dalili ne idan mutun ya samu damuwa da kyamar wani abin da Allah madaukaki ya sankas ko kuma wani abin da manzana sallallahu alaihi wasallam ya hadi ko ya hana to wannan dalili ne na shi imanin mutum wa dalilun ala anna al-iman lam yatamakkan min qalbika dalilin ne cewa imani bai yi kaka gida ba a zuciyarka akan wannan gaba ne malai ya kare wannan hadisi ya shiga akan hadisin Anas dan Malik qala al-muallif rahimahullah wa an Anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama wajada tamratan fi at-tariq fa qala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la aqaltuha Anas dan Malik wanda da Allah ta kara tabbata gare shi ce lalle annabi wanda sirayen Allah da amince Allah su kara tabbata gare shi ya samu wani dabino wata dabino kwaya daya akan hanya wa kala sai ce laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa in ba dan ina tsoron wannan dabino da ya fadi ba ya kasance dabino ne na zakka ko na sadaka la akaltu ha ko da na ci wannan dabino ka duba kaga ta ka tsantsan da shubha da abinda baya da garanti manzala sallallahu alaihi wasallama da ci wannan dabino ba saboda tsoron kai zamanto na daga cikin abin sadaka zakka ko kuma sadaka ta tatawuri kuma shi kuma Allah madaukaki ya haramta annabi da iyalan gidansa su ci sadaka sai ya barta a wannan hadisi malam bai sharhi shi ba qalu wa an an-nawas bin sam'an radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallama qala albirru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali' alayhi an-nas an samu wannan hadisi daga nawas dan sam'an wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi daga annabi wanda sai da Allah da amince shi kara tabbata a gare shi kale ce albirru husnul khuluq biyayya alkhairi shine kyakkyawan hali wal ithmu shi kuma zunubi ma haka fi nafsik abinda ya ma kaikai a zuciyarka ka samu damuwa da aikata shi wa karihta an yattali alaihi an-nas kuma kake ta nuku kake ta koye kana kamakan mutane su tsinkayo abinda kake ciki wannan tabbata abu ne wanda yake alama ce kan cewa wannan zunubi ne kake aikata rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi وعن واصبة بن معبد رضي الله عنه عن سمونا حديثي دغ واصبة دم معبد وند يدع الله تكار تبتا غريش قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نازو وجم زال صلى الله عليه وسلم سيتي جئت تسأل عن البر تازو كان تنبياني غمد بيايا وغمد الخير قلت نعم سنتي نعم حكرني مزال صلى الله عليه وسلم kuma wannan ba dalili bane ba akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi domin la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha al'amari na shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba malaiku Allah ya fa ya sanar da shi cewa ga wani nan zai zo zai tambaye ka abu amsa kaza wa kala istafti qalbaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka binciki zuciyarka nemi fatawa zuciyarka albirru matma'annat ilayhi an-nafs biyayya ga Allah madaukaki ko alkhairi shine abinda zuciya ta samu kwanciyar hankali game da shi watma'anna ilayhi al-qalb rai ya samu kwanciyar hankali haka zuciya ta samu nutsuwa wal ithmu ma haka fi an-nafs kuma zunubi abinda ya ma kaikai a ranka wataraddada fi sadr ya kai ya kawo a zuciyarka anya wannan abun ku alkhairi ne anya wannan ba sabon Allah bane ba anya wannan biyayya ne ga Allah to wannan idan ka bincika kana faduwar gaba to wannan zunubi ne wa in aftaka nasu ko da dai mutane sun ma fatawa wa aftauka sun kara ma dai fatawa to wannan abun kai dai kai hattara da shi kai taka tsantsan kala hadisul hasan rawahu ahmad wa daruqutni wa fi musnadaihima Imam Ahmad da Imam Daruqutni suka fitar da shi a cikin littattafan su guda biyu Musnad na Imam Ahmad da Musnad na Imam Darimi malai yazo kan sharhin wannan hadisi qala al-mu'allif al-hafiz an-nawawi wanda wallahi littahin nan wanda ya zama to shine Imam Hafiz Nawawi rai maula Abu Zakariya fi kitabihi a cikin littafin shari'atu salihin dausayi na nagartattun bayi fi babil wara'i wa tarki shubahat a cikin babi na tsantsani da barin abin da ya zama to shubuhohi ne anin nawas bin sam'an daga nawas dan sam'an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala yace lalle annabi wanda tsira ya Allah da amincin sa kara tabbata gare shi yace albirru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yattali alaihi an-nas wa qawluhu alaihi salatu wassalam فدم مزال صلى الله عليه وسلم ديتي البر حسن الخلق يعني ان حسن الخلق من البر انا نهن ككاوان حال لك تنا دغ بيي غا الله مدوكي الداخل في قوله تعالى ودي يكي كلكشف فدا الله مدوكي ديتي وتعاونوا على البر والتقوى ku yi taimakekeniya a bisa biyayya ga Allah da tsoron Allah. Qala wa husnul khuluqi yakunu fi ibadatillah, kyakkyawan hali na kasancewa a cikin bautar Allah madaukaki, wa yakunu fi mu'amalati ibadillah, hakanan na kasancewa a mu'amalanta bayin Allah madaukaki. Wa husnul khuluqi fi ibadatillah, kyakkyawan hali a cikin bautar Allah madaukaki, an yatalaqqa al-insanu awamir Allah bi sadrin munshari, shine mutun ya karbi umarni na Allah madaukaki daban-daban da zuciya ko kirji yalwatacce, kai ya samu kunci a cikin umar abubuwan da Allah madaukaki ya umarni, wa nafsin mutma'inna ya samu kwanciya hankali a cikin wannan umarni, wa yaf'alu dhalika bil qiyadin tamin, kuma ya aikata wannan da shayuwa cikakka, kai ya zamanto iya nokewa iya tugewa, biduni taraddudin ba tare da taraddudi ba, wa biduni shakkin ba tare da shakku ba, wa biduni tasakkutin ba tare da hushi ba da damuwa, yu addi salata ma'al jama'ati munqadan li dhalik, Allah ya umarni a yi sallah cikin jama'a, to haka mutum ya tahiyya yi sallah tare da jama'a iya mai jayuwa ya zuwa wannan, ya tawaddau fi ayyamil bardi munqadan li dhalik, yayi arwalla a cikin ranaku na sanyi cikin dari iya mai jayuwa ya zuwa wannan, ya tasaddaqu bi zakati min malihi munqadan li dhalik, yayi sadaka da zakka ya bada zakka ta daga dukiyar shi iya mai jayuwa ya zuwa wannan ba tare da damuwa ba, ya sumu ramadana munqadan li dhalik, ya azumci watan ramadan iya mai jayuwa ya zuwa wannan ba tare da kyaman yin azumi ba, ya hujju munqadan li dhalik, haka dai yayi haji iya jayuwa ya zuwa wannan. Wa amma fi mu'amalatin nas, kyakkyawan hali a cikin mu'amalantar mutane, bi an ya koma bi birril walidain, shine na ya tsaya da yi wa mahaifan shi da'a da biyayya, wasilatul arham ya sadar da zumunta, wa husnul jawab jiwar ya kyautata makwabtakan shi da makwabta, wa nus bil mu'amalati kuma ya yi rangwame da nasiha a cikin mu'amala, ya yi ta da adalci da gaskiya, gai wa gai da zalika da wani wannan, wa huwa munsharifus sadr, kuma cikin wannan iya jin daɗi zuciyar shi tara ta daidaito, wasi'ul bal hankalin shi kwantacce ne mai wace, la yadiqu bidhalika zar'an, bayya samun damuwa akan wannan, wala yatadajjar min, bayya samun yayi ta jinini ya kosa akan wannan, fa idha alimta min nafsika annaka min fi hadha alhal, mala yace idan ka san da karan kanka kana cikin wannan hali, fa innaka min ahli albir, to ka kasance daga mutanen da suke biyayya ga Allah madaukaki ko suke aikata alkhairi. Amma al-ithmu, game da zunubi, wa huwa annal insana yataraddadu fi shay, shine mutun yayi ka taraddudi a cikin aikata wani abu, wa yashku fihi kuma yayi ka shaku a cikin shi, wala tartahu lahu nafsu, kuma ran shi baya samun kwanciyar hankali, wa hadha fi man nafsuhu mutma'inna radiyatu, wannan kuma ba ga kowa ba fa, ga wanda kwaiya da nutsuwa da kwanciyar hankali, wanda ya yarda da shari'a Allah madaukaki, amma ba mutum ba fajiri, ba a zancan fajiri, ana zancan mumini mai biyayya ga Allah madaukaki, mai bin dokoki na Allah, to duk lokacin da zai aikata wani abu yaji akwai gaban shi na faduwa iya kai kawo, to tabbata cewa wannan zunubi ne ba alkhairi bane, amma fajiri wannan ba abin da ya dame shi bi shar'illah. Wa amma ahlul fusuqi wal fujur, game da ma'abuta fasikanci da fajirci, fa innahum la yataraddaduna fil ithmi, wannan ba sa samun damuwa, ba sa kai kawo, ba sa taraddudi a cikin aikata zunubi, tajidul insana minhum yaf'alu al ma'siyata munsharahan biha sadr, zaka samu wani mutum zai aikata aikin sabo amma bai ya samun damuwa, kawai iya jin dadin ma ya aikata wannan sabo, wal iyaz billah Allah tsarin, bal ma a wani lokaci zaka iya yadawa iya jin dadi yayi zina ko yayi sata ko yayi zalunci ko yayi kaza, wala yubali bidhalika, bai ya samun damuwa da wannan, lakin sahibul khairi, za sai dai zaka samu mabucin alkhairi, alladhi wuffiqa lil birri, wanda aka datar da shi da biyayya, alladhi yataraddadu shay fi nafsi, zaka samu wani zunubi iya kai kawo a cikin ranshi, wala tatma'innu ilayhi, ran shi bata samun kwanciya hankali, wa yuhika fi sadrihi, wannan abu zai kame kaikai a zuciyar shi, fa ya'lam bidhalika annahu ithm, sai gane cewa wannan abu zunubi ne. Wa mawqiful insani min hadha an yad'a, kenan matsayin mutum in ya samu irin wannan abu a zuciyar shi ya bar shi, wa an yatrukahu ila shay'in tatma'innu ilayhi nafsu, ya koma ya zuwa ga abinda zuciyar shi tana samun nutsuwa, wala yakunu fi sadrihi harajun min, bai ya samun damuwa a cikin zuciyar shi ga wannan, wa hadha huwa alwara'u, mala yace kuma wannan shine tsantsani, wa li hadha qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, dalilan haka annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi tsara tabbata gare shi ce, wa in aftaka an-nasu aftau, ko da dai mutane sun ma fatawa sun ce wannan abu halak ne, ko sun kala ma dai fatawa sun ce wannan halak ne, hatta law aftaka muftin bi anna hadha ja'izun walakin nafsuka lam tatma'in, sai dai ka samu ranka bata kwanta bai kwanta ba, walam tansharhi ilayhi, ba kuma ba samu ba yalwaz zuciya ya zuwa gare shi, fada'ahu, mallan yace ka bar wannan abu, fa inna hadha min alkhairi walbir, idan kai bar wannan abu na daga cikin alkhairi da biyayya ga Allah, illa idha alimta anna fi nafsika marada, sai dai in ka san wa a zuciyarka akwai cuta ta zunubi ta sabo, min alwaswasi, ko kuma cuta ta waswasi, wa shak cuta ta shaku, wattaraddud, da yawan kai kawo, fi ma ahallallah, a cikin abin da Allah madaukaki ya halatta, to wannan baka waiwayawa ya zuwa irin wannan abu. Fala taltafitu li hadha, wan nabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi wanda tsirayen Allah da mutunci tsara tabbata gare shi, innama yukhatibu nasa, iyawa mutane magana ne, aw yatakallamu ala alwajhi alladhi laysa fihi amra, ko kuma iya magana ne a bisa bangaren da babu cututtuka na zuciya, ay laysa fi qalbi sahibihi maradun, babu irin wannan a wata cuta a cikin zuciyar wannan ma'abucin ayyuka, fa innal birra huwa matma'annati ilayhi nafs, to kenan idan wannan ne biyayya ga Allah shine abinda zuciyar mutum ta samu kwanciyar hankali a kan shi, sahibu hadal qalbu sahih, amma kuma ma'abucin zuciya nagartatta ba zuciyar da ta ribe ba tai tsatsa da sabon Allah madaukaki, wal ithmu ma haka fi sadrika, kuma zunubi abinda ya ma kaikai a kirjinka, wa kariha an yatali alaihi nas, kuma mutun yayi kyaman mutane su ga abinda yake aikatawa, duk aiki na alkhairi galiban baka tsoron wani ya ganka, amma aiki na zunubi zaka ga mutun iya taboye boye iya ta nuku-nuku kan wani ya ganshi, ina ga lokaci yayi mu tsaya akan wannan gaba, abinda muka wani daidai Allah madaukaki ya ba mu lada, abinda muke kuskure Allah madaukaki ya gafarta mana, Allah madaukaki ya ba mu kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu, kuma ya ba mu alkhairin duniya da lahira, subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa alaikum assalam. Ya musarrif al-qulubi, musarrifa al-qulubi, sarrif qulubana ila